A shirinmu na mata wannan mako mun samu zantawa da wata nurse malama Amina Bello wacce ta bamu labarin irin gwagwarmayar da aka fuskanta kafin akai matsayin da ake kai a yanzu.
To ya bakoncin wa muka samu a dandalin namu.
Amina yake salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Amina Bello Suleiman.
To malama Amina bamu labarin ki a takaice.
Ina attending Laura Special Primary School, Sidi Government Girls Secondary School Yargaya, then School of Nursing, School of Nursing Kano, then School of Midwifery Kano.
Da ke ga secondary school da mai harkar lafiya kika yi sha'awan karanta?
Gaskiya tun ina yarinya. Ko an tambaye ni ma nakan bada ansa an ce gaskiya ni in life day I want to be a nurse.
Kina gama
ko daga gama secondary school din ma gaskiya zuciya ta dama ta bani je in school of nursing.
Kina science class kika yi?
Yes.
Kina gama atake kika fara?
Gaskiya ba atake bane, dan sai da nayi wajen 3 years ina kusan 2 years ina apply sai a third year na samu admission saboda ban hakura ba, ina da interest akai dai.
Ya akai baki samun admission?
Gaskiya then reason din is that governor da muke da shi lokacin ba a ba non indigent admission sai in kana da uba a government yana aiki.
Ke ba yar Kano bace?
Gaskiya ne ba yar Kano bace.
Kuma kin ci jarabawan ki komai kin ci?
Komai na ci ina da shi ban samu ba gaskiya.
To ya akai aka samu?
Sai daga baya sai the third time aka bani shawara sai kai claiming indigent za a baka. To being that day I was born and brought up here, primary school ina komai, ko da dai ni my parents are not from Kano state, I at least duk da dai iyayena ba daga Kano suke ba, to ai ina da damar zan claim sun da dai a Kano aka haife ni, sai na claim sannan na samu a shekara.
To da kika samu kika shiga makarantar biki fuskanci wata matsala ba tunda abin da kike so kenan?
Matsalar farko dai da farko da na dan fuskanta shine kin san da yake kai baka taba yin hanyar lafiya ba. Matsalar farko da yake san kana shiga zaka ji kalmomi wanda baka saba da su ba. Dan farkon shiga na gaskiya sai da na tsorata. Kuma sai Allah ya hada mu da wasu a class din wanda irin sun yi School of Health Technology, sun yi School of Hygiene, kin ga su sun san wa'annan kalmomi.
Wasu kenan suka fara yin waɗannan
makarantu. Akwai wanda suka yi makarantu su eh.
Ke kawai daga
secondary. Ni daga secondary school ya gwa. To dan lokacin aka yi tambaya a class ma in aka sai in ga irin sun daga hannun da nan sun ba da ansa. Da na je ina wani malami complain nake ce mishi gaskiya ni fa anya ko zan iya, na ga wasu sun sani abin da baka
ba.
Sai ce ma a kan na damu. Ana gama introductory level. Kowa zai dare da su ma dan daidai a used to the wet ne tun a can. Shikenan na samu karfin gwiwa.
To bayan kammalawa, ana kammalawa sai aka yi kaka?
Muna kammala karatu mun yi sa a lokacin gwamnan da ke kan karaga lokacin. Ba shi da matsala, kina gama automatic employment sa a baki.
To da kika diploma ne ko degree?
Certificate.
To bayan kammalawa an ci gaba da karatu?
An ci gaba. Na koma na yi midwifery 2009.
Kika
yi midwifery? Ne na koma na yi midwifery. Bayan nan? 2010. Ban ƙara wani karatu.
To bayan kin kammala yanzu ƙwarewar ki a ina ƙwarewar ki take?
Being a tun da dai as a general nurse. Za ki iya ƙwarewa a ko ina. Kin gane? Dole kina da general knowledge. Sai kuma da na koma na yi midwifery. To kin ga su karɓan haihuwa su waye gaskiya is my field kuma na fi son su ma ni.
To yanzu da kika cimma burinki a karatun da kike so ki a ranki kika yi. Wani irin nasara kika samu?
Gaskiya alhamdulillah an samu nasara mai kyau ma.
Wani ne?
Akalla in dai ka san abin da kake yi. Dan ni yanzu da fara aiki kusan shekara 12 kenan. At least ina da gida, na sa in haya, ina da mota, banda taimakawa wasu ma da kake yi. Kin gane wasa? Yawwa.
To ai a fagen aiki an fuskanci kalubale?
Gaskiya kalubale ba sosai ba. Kalubalen da zaka iya cewa kana fuskanta a gurin aiki baya wuce a kawo maka patients ko wani a ce ba shi da haƙuri, kuma shi wannan mun san yadda muke dealing da su ba dan komai ba. Duk wanda kaga ya zo su dama yana so ga an bashi attention ko ba haka ba. To kalubalen zaka sai kana fahimta, kana fuskanta, kana samun irin mutanen nan. To kai tunda kana da hikimar kuma an koya maka yana zaka yi dealing da kowa, duk wanda kaga ya zo kaga yana yin masifa ko rashin lafiya ce sai shi ko kuma nature shi ne.
Amma ku da haƙuri.
Akan faɗi hakan. Amma wani lokaci ne ai ban gama baki wancan an san ba tukunna. Kin gane wanda zai zo miki bashi da lafiya dole zama zaka yi tsammanin zaka expecting ya yi maka fada ko kuma wani abu. To mu yanda ya kamata dama kuma yanda muke din yanda ya zo maka ba da zaka tare shi ba, sai ka kwantar musu da hankalinka da hankalin shi. In mutum ya zo maka da fada ba kai ma ba zaka bi shi ta fada ba. Yawwa. To kuma zancen ana sha ba mu da haƙuri ba haka bane, kuma banda haka ma ai kowa da irin nature din shi. Wani duk haƙurin shi mara lafiya yana sa shi ya gaza haƙurin. Kin gane? Sannan kuma wani irin kayi aiki ka gaji mara lafiya kuma su fahimci cewa a aikin nan akwai iya adadin patient din da ya kamata nurse ta gani ba. To misali kin ga 3 times number da ya kamata ki gani, kin gane abin? To karfin ki ya kare kin gaji, wannan kuma yazo ya ce sai ki mishi wannan abin. Dole wani lokaci hakurin wani yana iya karewa, kin gane su? Amma gaskiya ba rashin hakuri bane.
Ta takeice, wani irin shawara zaki ba matasa musamman mata?
Gaskiya shawara da zan bayar mata akan ilimi, ya kamata kowa ta tashi. In kina da ilimi na farko, darajarki zai karu a gaban mijinki, a gaban jama'a kuma zaki samu aiki. Kin fi karfin matsalan yau da gobe, ko ba haka ba? Yawwa.
To matan na malama Amina, da fatan matasa za su amfana da abin da aka yi. Barasa Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.